rahotanni da kuma shaidun gani da ido sun kobe ni cewa cikin dare ne ma mayakan na Boko Haram suka kai wannan sabon farmaki inda suka yunkurin shiga garin Michika da kuma wasu yankuna na Madagal da ke kusa da dajin Sambisa. To amma kuma nan take sai suka fuskanci turjiya daga sojoji da ke kusa da ƙauyen Kufa inda ma aka fafata. Wannan sabon harin dai ya kuwa jefa al'ummomin ƙananan hukumomin biyu da ba suka taɓa fadawa hannun Boko Haram cikin fargaba na rashin sanin abin da ka iya faruwa.
Sun shiga garin Michika har kofa gidana su zo da bindiga suna shigowa ko da yake yanzu mutane su kwantar da hankali su fara gyara gidajen su a zuwa watar da mutane yanzu mutane su tattali ba gwamnati su gyara gidajen ba fa cikin nasara kam ba za a nuna mana alama cewa da gaskiya abin da Buhari yake fara da gaskiya ba. Shagara biyar ba hanya, shagara biyar ba ruwa, shagara biyar ba wuta, shagara biyar ba asibiti, shagara nawa Buhari ya kulke suna shigowa ko da yake ba na sanin mun garba suka shigo amma ba su yi nasara dama sun fuma shi wani kauye dama tun za su shiga suna so su shiga Michika kenan kai sojojin gudun sun zo sun kare ta ban zuwa kasu kuma.
Ko da yake kawo yanzu hukumomin tsaro cikin dare ba su yi ƙarin haske ba kan wannan harin. To sai dai kuma shugaban ƙaramar hukumar Madagali ɗaya daga cikin ƙananan hukumomin da abin ya shafa Honorable Aidin Sukun Falam wanda ma ya tabbatar da faruwar lamarin ya yaba ne da namijin ƙoƙarin Dakarun Najeriya suka yi wajen fatattakar mayakan na Boko Haram.
Sojoji dai sun je su dama suna ƙoƙari ne su shiga cikin Michika nan da kuma fata su gefe Madagali kaɗan to ba izinin Allah ne. Lojina sai da nasu har sun bi su can daga jami ko me suna wani kauye can bayan kogin Kofano.
Shi dai wannan sabon hari na mako zuwa ne a ƙasa da kwanaki uku da ziyarar babban hafsan askara na Najeriya Lieutenant General Tukur Yusuf Burtai ya kai yankin na Madagali domin ganin halin da ake ciki inda kuwa ya bayyana irin matakan da ake ɗauka domin kawo ƙarshen matsalar masu tada ƙir bayan.
Let me at this juncture remind all of us of our sacred responsibilities. As we are aware, we are consolidating on the gains of the several years of intensive fight against insurgency and other security challenges.
Bari mu yaba muku bisa da mijin kokarin da kuke wajen tabbatar da zaman lafiya a jihar Adamawa da kuma Najeriya kwata. Za mu ci gaba da wannan kokarin na kare daukin Najeriya da kuma magance matsalar ƴan ta'adda da ma sauran matsalolin tsaro. Dole ne a ci gaba da wannan kokari.
Therefore you must uphold and perform your responsibilities of protecting the territorial integrity of our great nation. I therefore charge you to remain steadfast and continue to discharge your duties professionally.
A yan kwanakin nan ne dai a wajen taron manyan jami'an tsaro na Najeriya aka kawo batun janye sojoji a wasu wuraren batun da wasu ma ke kallon ko akwai abin dubawa. Malam Yakubu Musa wani mai sharhi ne da fashin baki a Najeriya ya ce fa akwai bukatar kafin ta nutsu kan wannan mataki da ake son dauka.
Mun fatan mu shine tsaro ya ƙara inganta arewa maso gabas. Yanzu dai halin da za a ce samu shi kusan ko ina arewa maso gabas yanzu dai ya koma kusan yanki daya ta inda musiban ya taso. Sojoji kuma muna fatan Allah ya taimaka musu su cimma nasara. Sai dai game da janye sojoji a wasu yankunan Najeriya haɗe da arewa maso gabas, gaskiya matsayin arewa maso gabas yanzu bai kamata a janye sojoji ba. Tsoro ya kamata a ƙara ƙaimi a haɗa kai tsakanin dakarun tsaron Najeriya da kuma ƴan sa kai da ƴan banga da mafarauta a tabbatar cewa yanzu ana iya bi daga Gombe zuwa Biyu zuwa Maiduguri da kuma daga Mudu zuwa Goza zuwa Bama zuwa Maiduguri.
Koma da menene fatan talaka shi ne ma Allah ka ƙarshen waɗannan matsaloli na tsaro da ke addaban Najeriya. Ibrahim Abdulaziz, Fashion House na Murar Amurka daga Yola a Najeriya.